بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه بقدره المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan sallama insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin tafsiratul anani fi anna al-ilma huwa al-imam. Muna nan dai a cikin mun shiga wa ammal wujuhul aqaliyatu fa umurun ko. To yau insha Allah za mu tashi a cikin wannan gu za mu tashi a gun faqad zahara bihadha anna al-lazzata wa idha arabta hadha ke. To da shi ya gama bayanai shi za a rafta haza, idan ka san wannan to fa naqulu, za mu ce kullama kana al-idraku a wasu, duk abun da ya zama riskansa samun idraki cikinsa yana da wahala, wa ashaddu yana da tsanani, wal mudraku shi kuma abun da za a riska din asharaba shi ne mafi ɗaukaka wa akamala mafi cika wa anqa mafi tsantsantuwa wa afqa mafi wanzuwa, to wajaba an takuna al-lazzatu asharaf wa akmal, wajibi ne dadin da za a samu na riskan wannan abu ta kasance ita ce mafi daukaka mafi cika. Wala shakka babu kokonto anna mahallal ilmi huwa ruhu, lalle mahallin ilmi shine rai ruhu, wa huwa asharafu min badani, shi kuma ruhu shine mafi daukaka a jiki. Haka ne? Wala shakka anna al-idraka al-aqaliyya, babu kokonto kuma lalle riska na hankali a wasu shine mafi wahala wa asharabu mafi daukaka, alama sai yaji'u bayanu bi tafsiri qawli ta'ala, akan abinda bayanin sa da sannu zai zo cikin tafsirin fadin Allah madaukakin sarki da yake Allahu nuru samawati wal ardh. Wa amma al-ma'lumu fala shakka annahu asharafu, to lalle al-ma'lum abun sani shi sani ma'lum, fala shakka babu kokonto annahu asharafu shine mafi daukaka, li'annahu huwa Allah rabbul alamin, domin shi abun da za a sani shi ma'lum din ko, abun da za a sani shine ubangiji, wa jami'u makhluqatihi min al-mala'ika, da dukkan halittarsa daga mala'iku, wal aflak da falaki, wal anasir da abun da ya shafi anasir unsur kaman katsu kaman tushe, wal jamadat da jamadatu sandararrun abubuwa, wal nabat da tsirrai, wal hayawanat da dabbobi, wa jami'a kami da dukkan hukunce-hukuncensa, wa amri da umarninsa, wa takalifi da abun da ya ɗora wa mutane ko da abun da ya ɗora wa halitta shine takalif, wa ayyu ma'lumin ashrafu, to yanzu min zalika wanne abun sani ne ta wannan daukaka, to fa tabbata annahu la kamala, to ya tabbata lalle babu kamala ba cikawa la lazzata ba jin daɗi fauka kamala ilimi, sama da cika ta ilimi, wa lazzatihi da kuma jin daɗinsa, wala shakawata babu rashin rabu, wala nuqsan babu tawaya fauka shakawatul jali, sama da shakawa ta jahilci, wa nuqsanihi da kuma tawayarsa. Wa mimma yadullu ala ma qulna, shaw yace na daga cikin abun da yake nuni akan abun da muka fada, annahu idza su'ila al-wayidu minna, lalle in an tambayi wani daga cikin mu an mas'alatin ilmiyatin, daga wata mas'ala ta ilimi, fa in alimaha, in ya santa, wa qadara ala al-jawabi, kuma ya samu ikon ba da amsa, wa sawabi da daidai da samun daidai a cikin ta, to fariya bi zalika, zai farin ciki da haka, wabta haja bi zai murna da hakan, haka ne ko? Wa in jahila, in kuma ya jahilce ta, to na kasara sau zai sunkuyar da kunsa, haya'an min zalika, saboda kunya, wa zalika yadullu ala anna al-lazzata al-hasila bil ilmi akmalu al-lazza, to saboda haka wa zalika wannan yana nuni cewa lalle lazza al-hasila wadda take tabbatuwa da ilimi ita ce mafi cikin lazza, wa shaqawatul hasilati bil jali, ita kuma shakawa wadda take tabbatuwa da jahilci, a kamalu awwa'i shakawa, ita ce mafi cikan nau'uka na rashin rabu. To wannan kuma wani magana ne wa alam ka sani anna huna wujuhan akar lalle anan akwai wasu fiskoka daban minan nusuzi daga nassosa tadullu ala fadilati dini wanda take nuni akan falalan ilimi nasina iradaha iradaha kyau yace mun manta kawo ta ne kabla zalika kafin wannan go amma fala ba su an naskura hauna ba laifi mu ambace ta Allah to sai mu bace ta ko to da wata magana ce mai zaman kanta kamar da muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah tabaraka taala ya fi mana dama wasu kuskuren ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalatu wassalamu alayka ya rasulullah yau ba ai karatun sa da yawa